yajin aikin ma'aikatan kotunan ya ma jefa lauyoyi da kuma waɗanda ke jiran shari'a a cikin wani mawuyacin hali, yayin da kawo yanzu wasu kotuna a jihar Taraban ke neman komawa kufayi. Ma'aikatan sun shiga wannan yajin aiki ne a fafutukar da suke yi na neman a baiwa fannin shari'a daman cin gashin kai ta hanyar ba su kuɗaɗe kai tsaye, ganin cewa tuni masu jihohi suka rungumi shirin kamar yadda gwamnatin tarayya ta yi. Rashin aiwatar da wannan shiri dai a jihar Taraba shi ne ma ya sa a watannin baya ma'aikatan kotuna a jiha suka shafe fiye da watanni shida suna yajin aiki, lamarin da ya haifar da cunkoso a ofishin 'yan sanda, yayin da kuma batun yanke shari'a ga wanda ke jiran shari'a shi ma ya samu cikas. To ko me ya sa ma'aikatan kotunan sake koma wannan yajin aiki? Comrade Muhammad Usman Karim shi ne ma shugaban kungiyar.
Gwamnati bisa ga halin da ta nuna mana na ko'in kula da yarjejeniyar da muka yi, sai muka ce ai daman yajin aikin daga kafa muka yi, ba mun janye ba ne. Sai muka ce to ayin haka ne, sai dai mu koma gida. Ina ne gidan inda muka baro yajin aikin jiya, inda muka ajiye noman a guri muka je muka fara kamawa muna karasawa. Har sai lalle da mu bangaren shugabannin ma'aikatan kotu din da gwamnati, musamman bangaren majalisar zattarwa din, sai mun bi ka'idan abinda muka yadda muka rubuta, mun ce lalle muna nan a kai, har yanzu muna kiran gwamnati ta bi wannan abun da muka rubuta din, domin saboda da yaddanmu ne, ba wai dole aka samu ba muka yadda muka sa hannu kuma muka jinne wannan ka'ida. Kuma tun ya kamata watan 8 ya kare, watan 9 ya zo ya tafi, ga watan 10 kuma yanzu muna kokarin watan 10 ma zai tafi. To wannan shine abun da yasa muka sake komawa yajin aikin da kaga muka koma. Ai yajin aikin ai fa mun yi shi na wata 5 mun dan jingina ta, da muka zo muka ga abinda muka yarjejeniya kai ba ai ba, sai muka sake komawa.
To ko anya ba kafar ungulu ma'aikatan kotunan ke son yi wa sabon gwamnatin jihar ba? Ai layo ne ga shugaban kungiyar.
Wannan magana ba haka yake ba. Lokacin da UTC His Excellency ina rike da mukaddashin gwamna a jihar nan, ai mun yajin aiki. Lokacin da His Excellency dan baba Suntai yana gwamna a jihar Taraba, ai mun yajin aiki. Lokacin da His Excellency Jolin Yami yana gwamna, mun yajin aiki. Lokacin da Alhaji Sani Abubakar Dalladi His Excellency ya riki mukaddashin gwamna, ya same mu muna kan bakanmu muna yajin aiki. To ai shi gwamna ma na yanzu mai girma gwamna jihar Taraba, His Excellency Atiku Darius Ishaku Dickson, ai ya zo ya same mu ne ma gugun muna kadawa. Ai babu mutum mai hankali da zai ce ai kafa angulu muke wa gwamnati don gwamnatin kanta ta same muna yajin aiki.
Kamar sauran jama'a su ma lauye fa sun nuna bacin ransu game da wannan dambarwa da ke tsakanin ma'aikatan kotuna da kuma gwamnatin jihar Taraba. Barista Idris Abdullahi Jalo da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin jihar Taraba ya ce wannan yajin aiki ya jefa cikin halin zaka mai wuya, inda dukkanin harkokin da suka jibanci shari'a suka tsayace, kama daga wanda ke gidan yari suna jiran shari'a da kuma waɗanda ke hannun 'yan sanda suna jiran da a gurfanar da su a gaban kotu.
Kama da na faɗi, koma baya ne wajen harkokin ci gaban shari'o'i, musamman wanda ya danganci laifuffuka na manyan laifuffuka wanda kuma suke nan jiran shari'a a gidan yari. Kamar zaka sanar da yawa, yawanci waɗanda suke gidan yari wanda suke jiran shari'a ne, da kuma sun jima suna jira, suna jira. To haka zai shafe su, kuma zai mai da lamura baya sosai da sosai, kamar yadda dama can ya riga ya mai da lamuran shari'a baya tunda wannan yajin aiki an fara tun watan 1 na wannan shekara, aka yi kusan wata 6 ana yi, kafin na aka dawo a watan 6 yanzu kuma an sake an ci gaba.
To sai dai kuma a martanin da ya maida gwamnan jihar Taraba Atiku Dickson Ishaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce fa za a sasanta.
Dama ka san dole ne suna da harkokinsu, kuma dole sai an biyan duba, amma kuma ana daidaitawa dai, ina ganin insha Allah za a shirya, Allah ya yarda.
To me kai har zuwa wani lokacin da sun ce sun ba da wa'adi a baya an yi alkawari, sai sa ma suka janye, yanzu kuma gwamnati ta ce ba ganin kanta wata kila za su yi tsoro cewa wannan karon ba za a cika ba?
To dama ai an ce gwamnati, ai gwamnati kuma ka san kullum abu na canjuwa, ai don haka kaga lokacin da an ce za a yi abu, idan abun bai zo yadda ya kamata ba, kaga ba abun da ka iya. Amma dai ni ina baka tabbacin cewa ana daidaitawa, Allah ya tabbata.
To sai dai kuma da alamun ma'aikatan kotunan sun bari kotun zaɓe yana ci gaba da zama wanda ke da kayyadaddan lokaci, kamar da yadda shugaban kungiyar lauyoyin ya tabbatar.
Abu bai kamata ya shafi kotun kokokin zaɓe ba,
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.